kariyar farko karshe an yi mar. Ta hudu ga ta abunshe kawo piano masani ne na sashe ya le kabrane da yawa hadda kasashe domin ya ji labari na harshe harshe Allah ga tana shi ye mini raina shi ye dangi na shi ye komai na wallahi akwai masu mugunta ga marayu to ka sanani amma na dan kadda marayu Abdul da Zuwaira ku sani yau mun rayu mun tashi a kunci sanani bayin gayu sannan mar a jarida labarin mu akwai shi komai amma sa karshe yau ga mu a raye mun zo da hawaye sanadin babu mahaifa rana ta fito har ta yi kasba mu da rumfa mun tashi cikin kunci kuma ba ma wargi mun tashi hanin reno kuma ba ma zagi wayo ni rayuwata da ni da kanwata sunana ta Zuwaira ni Abdul DMG Allah ne mahaliccin mu dan ba wani ne ba shine yayi mana komai kusani sarki rabba labarin da nake yi kusani ba gariya ba don babu uba babu uwa yau a gare mu menene ribar mu na binne tarihin mu an cinye gadan mu an so har a kashe mu